gwamnan jihar Borno Kunar Bukar Shatima ya ce rashin sanin da talauci da kuma jahilci ne ke gunduma wasu matasa cikin addinin ta'addanci. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ake gudanar da wani taron fahimtar juna tsakanin addinan nan guda biyu, wato addinin Islam da kuma na Krista, da gudanar da fadar gwamnatin da ke garin Maiduguri. Gwamnan wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar wato Barista Kakasho ya wakilta ya ce yanzu haka gwamnatin nasu ta shirya wajen tallafawa mutane game da abin da ya shafi harkokin noma da ma tallafawa wata ma'aikatar man da ake kira ne su poverty alleviation da aka fata da rage radadin talauci daga kanun matasa. Kama da ƙarin bayanin da kwamishinan ma'aikatar shari'a wato Barista Kakasho Lawan da kuma ya wakilci gwamnatin jihar Borno ya yi
an fara samun lafiya a jihar Borno da kuma northeast na Nigeria. So akwai su jami'an tsaro sun ga cewa akwai bukatar a zo a zauna da malamai da sarakuna da gwamnati da su jami'an tsaron kansu domin a sake salo wa wannan tafiya. Ba kowa ne za ka ɗau bindiga ko kuma wani kayan yaƙi ka bi shi ka sassake mutum ba. Akwai wanda rashin sani jahilci ne yake sa shi yayi wannan abin, wani kuma rashin abin yi ne, wani rashin tarbiya ne. Saboda haka shi ne aka yi wannan taron, su sojoji su suka shirya wannan taron domin a zo a yi haɗin kai tsakanin malamai da sarakunan gargajiya da gwamnati na jiha domin a samu a faɗakar da mutane wanda ma yake cikin wannan abin an amince masa ya tuba ya koma a karbe shi, a yi masa tarbiyyar da ya kamata, a nuna masa hanya na hanya addinance kuma ba shi sana'an da zai yi domin ya koma ya zama mutumin kirki a cikin jama'a.
Major General David Amuri da ya shi wakilci babban hafsan sojan ƙasar na Najeriya wato Lieutenant General Tukur Buratai kama abin da ke cewa ya ce ya kamata yanzu jama'a su ajiye bambance-bambance a gefe a da hannu wuri guda don a samar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha.
So if you don't walk down the road and ensure there's peace in your house, it is not your neighbor that will come and keep peace in your house. So you must start to keep peace from your home before you can have a fundamental for your neighbor to help you.
Yace idan ba za ka yi aiki tukuru ba ka tabbatar cewa ka samu zaman lafiya a gidanka, ba makwabcinka ba ne zai zo samar maka da zaman lafiya a gidanka. Dole ne sai ka kokarin watsar da zaman lafiya a gidanka kafin ka leka ta window ka nemi taimakon makwabcinka. Dr. Yahuza Muhammad dai yana ɗaya daga cikin malamin da suka yi jawabi a wajen wannan taron kamar haka.
Akwai magana hakuri, ka karbi mutum sannan ka soki sannan ka mutum zai sosai ka yi mai hakuri domin so a nagarin ne. In dai ba ki kake to za ka yi hakuri, sannan ba yadda za a yi mutum ya kasance ba ya da kurkure a rayuwarsa, wannan ba zai yi ba. Wanda ba ya da kurkure Allah zai halicce shi wata guna don duk ba ke da Allah. Amma kai a matsayin ka na ɗan adam idan ka yi kurkure to ka cika ɗan adam sai dai bukata a nan ne bi maganin kurkure sai da ake shiri gyara.
Reverend Father John Paje ne ya wakilci a ummar Krista da ke jihar Borno ga kuma abin da ke cewa
ko wace addini idan ba fahimce ka ba, ko musulunci ne ko kristanci ne ko yahudanci ne ko budunci ne, ko wace addini idan ba fahimce ka kuma ba masana ka bisa ga ka'ida ba za a iya kwatanta ne kamar kuka ne a hannun mawaki. In ba haka ne ba zai hallaka kanka da kuma wayansu. A dukkanin I want to caution religious leaders and traditional leaders.
Wannan taro dai shi ne irin karinsa na farko da aka bude a jihar Borno da kuma ake sa ran za a kwashe wata guda. Ana gudanar da irin wannan tarurruka a wurare daban-daban don ci gaba da faɗakar da jama'a musamman ma matasa game da illan abin da ya shafi matsalar ta'addanci. Abu na Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.